Abdulmuttalibi tasowa ya yi ya doshi sarkin Yaman din Abarhat wanda suka zo yakin giwa yace na zo ka bani dabbobi na da aka kame yace cha nake zaka ce in koma kada in rusa ɗakin da nazo rusa naku kakan annabi a lokacin ba a haifi annabi ba yace wannan ɗakin yana da ubangiji da zai kare shi tun a jahiliya dangin manzon Allah ba wawaye bane annabi an haife shi bai ga mahaifinsa ba yana ciki mahaifinsa Allah ya kabransa mahaifiyar annabi shekara shida da haihuwar annabi Allah ya kabranta a saida Aminatu yau shekara uku nan an tada jijiyar wuya wannan ya ce mahaifin annabi kaza mahaifin kaza wannan kuma suna karewa wannan kuma suna la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kai koma me ya kamata kai wa annabi kara sallallahu alaihi wasallam in an tambaye ka ina iyayenka kai ka ce suna lahira da ni da kai ba wanda zai ce ni in ce iyayena suna aljanna na shi shigi suna wuta na shi shigi ina mahaifanka ina mahaifan annabi ka ce duk suna lahira to Allah kiyaye mu kiyaye mana imani Allah kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya sa mu gama lafiya yan uwa in an yi karatu a je gurin malamai da za su koya ma yadda zaka isar da wa'azin karatun daban yadda zaka isar da wa'azin kuma a fahimta kuma daban kai hattara kai hattara kar ka je kai barin imaninka sai mako na gaba in Allah ya yarda rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah ya tsare mana lafiya da imani da mutunci da addini ka ba kasar mu lafiya da zama lafiya wannan jiha tamu Allah ka kara mata albarka da kasa gaba daya jagororin wannan jiha Allah ke musu albarka Allah ke riko da hannunsu Allah ya sa su gama lafiya subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.